Nagaji daga nan kasar mu cikin garari kullum kasha kasha mutane na cikin hadari a kashe mun meta da ba magana kai wa kabari dole ne mu jata da wasu sun fada sun bari ku bi ni dan ku ji ni yau na zo da labari dan kasa nagari nagari
baya cuta baya sata baya inta adalci
dan kasa nagari nagari
ya wi ya kodan wi ya sai ya ne mama kasance
dan kasa nagari nagari
shi bai zama sai ya ne madan ba shi da lalaci
Tana ta girma amma tana ta barbarewa ana ta shuka barna abin yaki wucewa shugabannin mu suna ta handamewa talaka kullum yara ta rikicewa ruwan bala'i yana ta ambalowa cikin arewacin mu ana ta murkushewa ga manya manyan su ki talafawa da matsala hakika a kowace daƙiƙa roko na zan mika a can zakan mu sheka shugaba ko gamshe ka dan kasa nagari nagari
baya cuta baya sata baya inta
Dan kasa nagari nagari
ya wi ya kodan wi ya sai ya ne mama kasance
Dan kasa nagari nagari
shi bai zama sai ya ne madan ba shi da lalaci
shugabannin kasa kuna cikin batane kuna ji kuna gani ana kashe mutane ko za ku furta cewa kun manta lahira ne mu tatsa kaleda mu tsallake burane ku tambaya a yaushe ina su wane wane duk mai rayya san da cewa mai mutuwa ne mutun da dabashin wake cikin matsi ne da ni da kuma canza gyaran kasa kar magaza manyan musu agaza a sanna komai zai canza da taimakon mata maza a kullum talaka yana ta tambayoyi idan na kwana ya wuce gobe yaya zan yi abinci babu bashi yana ta kare nauyi cikin wuya muke mu da safi ko da sanyi kuma muna da yanci ana mana kallon bayi na gano kuskuren mu zabar ku da muka yi kun yi alƙawarin gyara amma to wai me kuka yi mu menene lefin mu muna neman hakkin mu bin mu ake har dakin mu kisa har a gonakin mu an kwace mana komai da ya zama mallakin mu dan kasa nagari nagari
baya cuta baya sata baya inta adalci
dan kasa nagari nagari
ya wi ya kodan wi ya sai ya ne mama
Dan kasa nagari nagari
shi bai zama sai ya ne madan ba shi da lalaci
shekaran mu daya da sitin babu komai sai dai har biki sahar da feastun national leaders I want you to listen everything is getting worse it is your fault and you are the cause people are dying so many are crying you promise to do justice don't say I am lying so many are dying so many are crying you promise to do justice don't say I am lying First October, unforgettable, we thank you Allah, the most evil For the freedom we got memorable, I pray we shall move to next level Peace and tranquility available First October, we thank you Allah For the freedom we got, I pray we shall move Peace and tranquility
Chicken
community
More music at HouseOfSongs.com.